Shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya tabbatar da cewa ba wani abinda zai hana yin zabe a Najeriya. Shugaba Goodluck Jonathan ya bada wannan tabbacin ne a lokacin da yake kaddamar da wasu jiragen yakin ruwa guda hudu a birnin Lagos.
The activities of extremists will not affect our election.
Shugaba Jonathan yace aikin masu tada kayar baya ba zai hana yin zabe a Najeriya ba. Yace zaratan sojojin Najeriya sun shirya domin yakar yan Boko Haram tare da mayar da zaman lafiya a ko ina a fadin Najeriya. Jonathan yace tuni aka fara cin lagon yan kungiyar Boko Haram don haka ba abinda zai hana a yi zabe a Najeriya. Ya yi kira ga yan Najeriya da su baiwa sojojin Najeriya goyon baya domin ganin cewa an sami nasara a game da yaki da ake da masu tada kayyab ba. Shi ko kakakin rundunar sojojin ruwa ta Najeriya dake kudu maso yammacin Najeriya Lieutenant Commander Abdulsalam Sani cewa yayi.
To muna mu ai mukan taimaka ne musamman mu taimaki an sanda da sauran ma'aikatan tsaro an ba muke gadin abun da wato zamu ci gaba da yin abin da ya kamata kuma da abin da muke can baya. Small craft
ban hafsan hafsoshin rundunar ruwa ta Najeriya Vice Admiral Usman Jimril yace za a karo wasu jiragen yaki guda 8 domin yaki da masu ruta da kayar baya a Najeriya. Yan Najeriya da dama dai sun zura ido domin ganin yadda za ta kaya da sojojin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Na da bayani ya al'umma ko dan saurara mutun da nake yi idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar fara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba wallahi wallahi wala ta dauke kama.